Jimlar kamfanonin jiragen sama uku ne hukumar alazan Najeriya ta amince su yi jigilar alazan kasar su 43,000 zuwa kasa mai tsarki domin aikin hajjin bana. Kamfanonin sun hada da kamfanin Flyernas da Max Air da kuma Azman Air. Yayin da aka kaddamar da jigilar alhazan kasar a makon jiya, rahotannin bayan nan na nuni da cewa wasu daga cikin jihohi da suka hada da jihar Kano sun bayyana kin amincewa da kamfanin jiragen sama na Azman Air. Alhaji Abba Muhammad Danbata dake zaman sakataren zartarwa na hukumar Alhazan Kano na cewa
magana ta aikin aji ra'ayin jihar Kano shine wadanda muka jarraba shekara huɗu a jere ba samu dangantaka ba muna nan akan wannan matsaya kuma ba mu ga ba mu taba rubutawa Azman takarda ta invitation ko kuma ta bukata ko kuma invitation na interest cewa za su yi mana aikin jigilar alhazan wannan shekara ba
tun da magana gida din nan dai kullum kowa ita yake kamar lokaci ya rara a ce Kano ta gwada shi Azman
idan kai wannan magana shi kansa ne kamfanin matsaya da kuma kamfanin kusan dukkan harkokin su na yau da kullum da ofisin a jihar Kano yake kuma ina so in tabbatar maka da yin shi inda ta dubo tara na ma'aikatan Max da ɗan jihar Kano ne kamar yanki da Max 2018 mun yi da su da 19 an samu kwarewa da kyautatawa na zai bakin Allah ba su bata mana ba kuma ga wani dalili da za a sa wani wanda ba ni na gaba ba kuma hurumin jiha ne da ta zaɓi kansu dalilin da zai masa wannan
sai dai Alhaji Lawan Suleiman da ke zaman babban manajan aikace-aikace na kamfanin Azman Air ya ce tuni suka fara jigilar alhazan da hukumar kula da ayyukan hajji ta Najeriya ta amince su yi safarar su zuwa Saudi Arabia su fiye da 7,000 a jihohi daban-daban na Najeriya daga cikinsu kuma akwai jihar Kano da adadin alhazanta ya zarce 2,000
mu dai babu wani da izo da mun cike ko rubutu ko faɗa mana cewar ba za mu masa aiki ba mu dai ba mu ji ba kwana lokacin tauna da shi to haka kuma muna neman furta mu muna kan bakan mu da shirye-shiryen mun gama komai lokacin da muke jira yazo samu mutane insha Allah mu dauka
a jimlar alhazai nawa ne ita na kwanta baku daga jihar Kano misali
2,624 tuna kuma tana da 2,932 sai yau bai tana da 1,012 sai armed forces da suke Lagos suna da 282 suna da total wajen 7,920
da na tuntuɓi kakakin hukumar alhazai ta Najeriya Hajiya Fatima Usara ta ce ba ta da wata masaniya dangane da sauyi akan hukuncin hukumar na baiwa kamfanin Azman jigilar alhazan na jihar Kano.
Azman ne aka shi aka ba ai ne ma fashi aka jiragen sama da kuma cimoji da aka allocate kowanne.
Babu wani abu da ya biyo baya kenan a hukumance ko a wurin ku?
A wurin mu ni da ya sani na ba wani abu da ya biyo baya.
Rahotanni sun ce da yammacin yau ne aka tsara gwamna Abdullahi Umar Ganduje zai kai wata ziyara ofishin hukumar alhazai ta ƙasa ziyarar da wasu ke alakantawa da ƙoƙarin tausasa hukumar ta amince da buƙatar gwamnatin jihar Kano ta kwace jigilar alhazan jihar daga kamfanin jiragen sama na Azman Air duk wa da cewa mamallakin kamfanin ɗan asalin jihar Kano ne. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.